Alhaji Sani Imam. Ghana sun yi kokari kwarai kuwa sun buga ball. Duniya an zaci kaman za a iya cin su da yawa. Sai dai ƴan kurakuran da aka dan samu ne gaba da shi yanda coaching yayi sai ya cire ainihi masu kokarin ya kawo su kuma sabbi. To waɗanda suka zo sabbin kuma sai ya kasance sai ba su taimaka ma waɗanda suka zo suka tadda ba. To saboda haka sai aka samu dan mushkila kadan. To ko da ke kwallo ne dole sai kai kuskure ne ake cinka. Muna fata dai nan gaba su ma su yi kokari su gyara.
Sunana Adamu Pendi. Ballin dai muyi kokari ban dai buga bayan players din. Amma coaching ne bai muna kokari ba, bai changes da kyau ba. Don ba ka fitar Kudus ka kawo Jordan Ayu. Amma so far so good, muyi kokari.
Wannan ne tsokacin da wasu al'umman Ghana suka yi biyo bayan an kammala fafatawa tsakanin tawagar Ghana Black Stars tare da Portugal a gasar cin kofin duniya da ke gudana a Qatar. Tawagar kwallon kafa ta Portugal ta lallasa Ghana Black Stars da ci 3-2. Tauraron dan wasa Ghana captain din Portugal Cristiano Ronaldo ne ya zira kwallon farko a ragar Ghana Black Stars ta bugun penalty a minti na 65 kafin Ander Dede Ayu ya farke ta a minti na 73. Sai dai an mintuna kadan bayan farkewar da Ghana ta yi Portugal ta zira kwallo biyu a ragar tawagar Ghana Black Stars abinda ya kai adadin kwallayenta 3 a wasan. Kafin dan wasan gaban tawagar Ghana Black Stars Usmanu Bukari ya zira kwallo na biyu a minti na 89. Sai dai fa jama'a da dama ciki har da ma wasu ɗan ƙasashen waje ba su ji dadin matakin da alkalin wasan kwallon ya dauka na baiwa Portugal bugun penalty ba.
Sunana Dalliti, ni mutumin Najeriya ne amma mazaunin Kumashi. Wasan da aka yi yau tsakani da Allah Ghana sun yi kokari sosai, sun yi abinda ba zata ba. Sai dai abinda ya faru shi alkalin wasan yanda ya yanke hukunci na bada penalty a gaskiya yana daga cikin abubuwan da ya kawo cikas ma Ghana. Suka dan samu matsala har jikin su ya dan mutu, aka bar yayi wasan ya dan lalace.
Sai dai na tuntubi Muhammad Awwal mai sharhi bisa harkar kullun kafa a Ghana, a inda na yi masa tambaya ko shin yayi ga wannan fafatawan.
To kaga mutane da yawa sun bashi laifi kaman bai sa ya sake Muhammad Kudus. Ni dai inda daga farko ne kaga Kudus an bashi yellow card, kuma ba mu fatan kar ne bi ya je cikin wani tackle ya je ya samu second yellow, ya zama muna cika za mu je wannan sabon kwallon da zamu buga daga South Korea. Inda naga kaman sake Kudus ne ya dan daidai kenan. Referee da ke sakiya bai tanye mu ba, domin ka duba penalty da ya doke ya bayan Portugal da naga Muhammad Salisu na ga ya mai watch mana ya je ya duba. Nayi imani da Allah inda ya je ya duba da bayan shi penalty ba, amma da yake ya tun fura kuma wayanda ke wannan dakin VAR shi kuma ba su gaya mai kamar zo ka duba ba, ko mun samu wani ra'ayi daban kan penalty da kanshi. Kuma ka duba abin da ya faru correction Inaki William lokacin da cikon su ya ajiye ball kasa, ya zo zai daga ballin kenan kuma shefa da inda na duba naga kaman ba sa hakika. Amma abin da zan ce ne kaman gaskiya ba mu yi mun ci kwallo yanda muka so ba, amma wallahi mu yi kokari.
Ghana ce tawagar Afirka ta farko da ta zira kwallo a raga zuwa yanzu a wannan gasar, bayan Kamaru da Senegal da Morocco da Tunisia sun gaza yin hakan. Ghana dai za ta kara da Korea ta Kudu a wasa na gaba a ranar 28 ga wannan wata na Nuwamba, inda Portugal za ta kara da Uruguay. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.